Sashen na Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 da ma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Nia FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Almuka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake Washington DC. Yan gudun hijira ma a Najeriya sun yi bikin sallah a sansanonin su.
Yanda za a samu abun moriya na gida babu a masallan iri na samu kamar yanda ana yadda ta Islam.
Alhamdulillah, na gode ma Allah na samu kaya.
Shi kuma wani limami a Ibadan da ke kudancin Najeriya ya yi kira ne da a dore da halayya mai kyau bayan wucewar wannan wata na azumi da aka yi sallah a yau. Akwai labarin wasanni, amma da farko ga cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Zirga-zirgan ababen hawa sun tsaya cik a wasu sassa na birnin Nairobi, kasar Kenya, yau Laraba, a yayin da ɗaruruwan lauyoyin Kenya suka yi jerin gwano domin nuna rashin amincewarsa ga zargin cewa 'yan sanda sun harba wani abokin aikinsu da wasu mutane biyu. Jerin gwanon da ya kai masu zanga-zanga harabar kotun kolin ƙasar da ofishin inspector general na 'yan sandan ƙasar shi ne irinsa na biyu da aka yi a wannan makon a birnin Nairobi domin nuna rashin amincewa ga kashe wani lauya mai suna Willie Kimani da wanda yake karewa da kuma direban taxi ɗinsu. Lauyoyi sun ce suna son su jawo hankalin jama'a ko kuma duniya cewa ba za ta saɓu ba bindiga a ruwa, ba za su yadda ana kaiwa lauyoyi hare-hare ba. Binciken gawawwakin da aka yi ya nuna cewa sai da aka nankaɗawa mutane ukun duka sannan aka shaƙe su kafin aka kashe su.
Shugaba Barack Obama na nan Amurka yana shirin barin sojojin Amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa a ƙasar Afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa. Masana sun ce wannan mataki ya sa ana ta yin tambayoyin da ba a ba da amsarsu akan matakin da ya fi dacewa a ɗauka a yayin da matakan tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. Tun da farko gwamnatin Obama ta so rage yawan sojojin zuwa kimanin 5,500 kan ƙarshen wannan shekara ta 2016. To amma a yau Laraba, shugaba Obama ya ba da sanarwar cewa al'amarin tsaro a ƙasar Afghanistan ya ci gaba da taɓarɓarewa, a saboda haka zai bar ƙarin sojojin har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa da zai ƙare a ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka da suka fusata suna shirin yi wa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka FBI James Comey tambayoyi masu tsanani gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a kan shawarar da ya yanke cewa ba zai ba da shawara a caji tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da aikata laifi ba a saboda amfani da akwatin sakonnin raɗin kanta wajen gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take mukamin sakatariyar harkokin waje. A yayin da gobe Alhamis ɗin idan Allah ya kai mu za a yi wa Mr. Comey tambayoyi, an shirya a makon gobe idan Allah ya kai mu 'yan majalisar za su yi wa Attorney General Loretta Lynch tambayoyi akan wannan batu. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce tana yiwuwa an nuna wa Hillary Clinton gata a binciken da hukumar FBI ta yi mata. Ya ce shi yana ganin an nuna son kai ko kuma an nuna mata gata. Mr. Ryan ya ce ya kamata jama'a su san yadda ko kuma abin da ya sa daraktan na hukumar FBI ya yanke wannan shawara.
Harin mamaye da sojojin ƙawance na Amurka da Birtaniya suka kai ƙasar Iraki shekaru 13 da suka shige bai zama wajibi ba ko kuma babu wata hujja domin tsohon shugaban Iraki mai mulkin kama karya marigayi Saddam Husseini baya jawo Birtaniya da gaggan ƙasashen duniya wata barazana. Wannan bayani yana kunshe ne a cikin rahoton rawar da Ingila ta taka a yakin wanda aka dade a Najira cikin binciken karkashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnatin Ingila mai suna John Chichard ya dora laifin shiga yakin na Burtaniya da ta yi akan ƴan siyasa da jami'an tsaro da ma'aikatan jakadanci da kuma manyan jami'an soja saboda rawar da suka taka wajen kai hari na mamai Iraq a wajen wani taron ƴan jarida da ya cika maki da mutane a birnin London. Mr. Chichard ya ce shirya kai karin mamayewa yana cike da kurakurai kuma an samu matsala ko matsaloli a waɗanda suka matsalolin da suka ta'azzara. Ya ce sun tautance cewa Burtaniya ta yi zaɓin shiga yakin tun kafin a yi amfani da wasu hanyoyin kawance ko kuma hanyoyin warware matsalar cikin lumana. An share shekaru 7 ana gudanar da wannan bincike. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Domin mu ji yadda wasu ƴan gudun hijira suka yi sallah a sansanonin su, wakilinmu Sanusi Adamu ya leƙo mana wani sansanin ƴan gudun hijira dake garin Fufure a jihar Adamawa.
Da yake gabatar da hudubar sa bayan sauke sallar Idi, jami'in mai kula da sansanin Fofore dake jihar Adama Mallam Sadiq Abubakar, wanda ya jagoranci sallan Idin, ya kwatanta watan azumi da makaranta, yana mai cewa
kai ne kai wata daya tun da safiya baka cin abin da ya kamata ka ci ka rayu ka bar shi, to sai kai duba ka gani me kake yi wa Allah na sabu wanda ya zamanto ba dole bane sai ka yi shi zaka rayu, to shi ma kana iya ka bari. Allah ya sanya watan azumi ya zama makaranta gare mu, to kada watan Ramadan ya wuce abubuwan da muke marasa mu dawo mana yanzu, mu zama masu tausayin junan mu, masu gaskiya kuma masu addu'a. Allah ya yi mana kyakkyawa na ƙarshe kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya, kuma da Allah mu nesantar da kanmu daga tashin hankali kowane iri ne saboda baya da alkhairi.
Bayan idar da sallar Idin, na zanta da wasu mazauna sansanin ƴan gudun hijira na Fofore. Da farko ga Malam Kolo Ali.
Alhamdulillah, na gode Allah, kaga bara din ina kemarun bai samu sallan Idi din ma ba, bana yanda za samu abun moriya na gida babu a masallan Idi na samu kamar yanda ana yadda ta Islam.
Sunana babagana malamodo a kofar da kamnike. Alhamdulillah, mun gode ma Allah tunda muna raye. Alhamdulillah, muna shi. Alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Ke sunana Ciro Ma'alli, tun gamborun gala ne, ɗan uwa musulmi. Allah ya kawo mana zaman lafiyan da yanzu ya fara dawo mana. Allah ya sa mu dawo mana zaman lafiya haka, kuma Allah ya sa mu koma gidajen mu lafiya. Duk wani masu hannu da shuni wanda suna taimaka mana, har da gwamnati da kanta, kar ta gaji da mu.
Su ma yara da ke zaune a sansanin na Fofore sai hamdala suke yi da annashuwa, saboda a bana hukumar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa, wato NEMA, ta yi musu kayan sallah sabanin bara lokacin da suke sansanin Kabaru.
Al-Amsatu Ibrahim Suleiman. Alhamdulillah, na gode ma Allah na samu kaya.
Me da me aka maka tanadi na sallah?
Kaya na kama an bani, kuma ga takalmi na gabu an bani, wani elema wani an bani.
Kamar dai sauran ƴan Najeriya da ke fama da matsin tattalin arziki, sakamakon haka ne ma jami'i mai kula da sansanin Sadiq Abubakar hakuri ya baiwa ƴan gudun hijirar ganin bana ba musu yanka ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Idan muka yi kudancin Najeriya kuma, za mu je cewa a Ibadan an yi sallah lafiya, kuma wani limami ya yi kira da a ci gaba da dorewar halayya mai kyau duk da cewa azumi ya wuce. Lamido Abubakar, Sokoto, gare ka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin.
Sheikh Marwan Musa a lokacin da yake jagorantar sallar Idi a garejin Katako Borja Ibadan kenan. Bayan kammala sallar Idin, na tambayi Sheikh Marwan Musa shinkomi hudubar sa ta kunsa, sai ya ce
ibada ba lalle sai wata Ramadan ba, har bayan Ramadan mutum ya kamata ya zama mai tsoron Allah. Sannan jama'ar ƙasa Talakawa ya kamata su ba jami'an tsaro haɗin kai domin lura da kai kuma mutane. Idan ya zama mutane ba su sun ga abin da ba su yarda da shi ba, su yi maza su sanar da jami'an tsaro. Sannan addu'a zuwa gabanin shugabanni namu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu, ya kuma ba su nasara akan manufofinsu. Kar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da iyawarsu. Sannan ƙarshe jama'an tsaron mu a ko ina suke muna musu addu'a, Allah ya ba su nasara akan makiya da makiyar wannan kasa da makiyar wannan al'umma.
Shi ko shugaban kungiyar Izala a Abuja Ibadan kuma mataimakin shugaban kungiyar Izala na jihar Oyo Ustaz Sani Ibrahim dan dare jega yayi kira ga musulmi da su tsalkake zuciyoyinsu
mu ƙara tsalkake zukatanmu mu zama jakadu na ƙwarai mu zama masu tsalki a zuciya mu zauna lafiya ko mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya ƙara ba mu lafiya da zama lafiya
haka ma naji ta bakunan mai gida da wasu yara
sunana Muhammad Yawari
ai maka tuwafin sallah
eh amin
to ya kaji da akai ma tuwafin sallah
naji dadi gaskiya Aisha
ai miki tuwafin sallah
eh
me zaki ga ma babanki
nagode
sunana Muhammad Sani Garejin Katako mataimakin chairman din library
ai tuwafin sallah
Allah bai nufa nayi ba
to ya batun abincin sallah
abincin sallah shi ma dai Allah bai rufa ayi ba
to me yasa ba ai ba
labarin lokaci
to yaya su mata da yara
Allah ya nufa sun din samu wani mai gida sai dai abinda Allah yi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to yanzu kar dai a manta ana tare ne sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC kuma lokaci yayi da za ku bugo mana waya mu ji ra'ayinku shin yaya kuka yi sallah a garuruwan ku to lambar da za a kira mu saboda waccan kamar yadda muka faɗa tun da cewa ana dan gyara akan ta wannan ta yau ce kawai alamar tarawa sai a sa 1 sai a sa 2 0 2 6 1 9 3 8 6 1 zan maimaita alamar tarawa 1 2 0 2 6 1 9 3 8 6 1 ita ce lambar da za a sami mu akai to da fatan za a ci gaba da mana hakuri daga tuntuban da ake samu rin shigar wayoyi kar a manta lambar da muka ce za a kira alamar tarawa 1 sai a sa 2 0 2 6 1 9 3 8 6 1 ita ce lambar da za a lalube mu amma ta yauce saboda waccan muna gyara akan ta
I like it. ce mata gyarta ina yito sai in kashe ƙuryar da gangan Allah gida go in ya dinke mu ya aure da dinke ba a bakin auren sa kenan Allah gida go ayya ra'iye Allah gida go ayya ra'iye Allah gida go Allah gida go Allah gida go babaro do Allah gida go inda ni ce mata kuturu to da ke ce mata kuturu in bayanan sai in cika dakin da sai don Allah gida go in ya taka mu ya aure in bai taka ba a bakin auren sa kenan Allah gida go ayya ra'iye Allah gida go ayya ra'iye Allah gida go Allah gida go Allah gida go babaro do Allah gida go
to da fatan za a yi mana dai afuwa abin ya ci tira karfin nasara wai ba shi da tabbas mun kasa samu gano matsalar har yanzu wanda kuma ba za mu iya ci gaba da wannan maganar waya ba sai kuma in Allah ya kai mu gobe kafin nan muna sa ran an gyara to ga labarin mu na gaba na wasanni
wasanni a takaice Kaddashin captain din Black Stars Andrew Didi Ayu ya bayyana amincewar sa da wasannin kwallon kafa da ake shiryawa a ƙarshen kowace watan Ramadana da ake kira Sheikh Sharubtu Cup inda Didi Ayu ya kira ga ƴan uwa musulmi da su riko da kyawawan hali da muka koya a cikin azumin watan Ramadana don zama cikin haɗin kai da zaman lafiya a wannan shekarar zabe yace ina bada goyon baya 100% ga wannan cup din da aka mai lakabi da sunan shugaban musulmin Ghana Sheikh Sharubtu Cup saboda wannan babban shagali ne wanda ke tattaro musulmin Ghana wuri daya yace azumin watan Ramadana lokaci ne mai kyau da muka koyi darasi da dama inji Daidai Ayu a nasa bangare kuwa dan wasan tsakiya Mubarak Wakaso ya gargadi matasan zango ne da su guji rigima a cikin wannan shekarar zabe yace ya kamata mu hada kai saboda zaman lafiya don haka ina roƙon ƴan uwa a daidai wannan lokaci da ƙasar take shirye zabe mu yi wa junan mu gaskiya mu kiyaye kanmu daga abin da zai kawo rigima a cikin ƙasar Kakakin hukumar kwallon kafa ta Ghana wato GFA Ibrahim Sani Dara ya kwatanta ministan wasa Nilan T. Vanderpoel a matsayin makareci kuma munafiki saboda ministan ya musanta cewa hukumarsa ba ta da masaniya akan wasan zumunta na ƙasa da ƙasa da ƴan wasan Black Stars masu wasa cikin gida suka yi a ƙasar Japan. Dara ya ce sautari ministan yana zargin hukumar GFA ƙarƙashin jagorancin Kwasi Antachi a duk wata dama da zai samu. Ya ce wannan abin takaici ne yanda wannan abu yake ci gaba. Ibrahim Sandara ya ce ana yayata ƙarya a ko'ina alhali kuwa shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA da ministan da manyan jami'an hukumar ministan sun yi tattaunawa mai zurfi akan wannan wasan kafin a yi kuma ya ce ministan ne ma ya bada umarni ga ainihin coach din Black Stars Avram Grant da ya je Japan don ya kalli wasan yaran don haka idan ministan ya juyo yana faɗin bai san da komai akan wannan wasa ba na tabbatar da halin rashin gaskiya A wata sabuwa kuma coach din zakarun Ghana ƴan ƙasa da shekaru 20 Black Satellite da ake kira Masoud Didier Dramani ya sha alwashin yaransa za su doke takwarorin su na ƙasar Senegal a karawa wanda za su yi na shiga gasar cin kofin Africa na matasa a gobe Alhamis ne ƴan wasan na Black Satellite za su bar Ghana zuwa ƙasar Senegal don yin wannan wasa da kowa ke kwatanta shi da karambata Black Satellite wacce ta taba daukar kofin Africa tana neman sakamako mai inganci ne a wannan wasan na farko da za a yi a birnin Dakar ranar Asabar don ta karfafa da sarorin ta na shiga gasar Africa da za a yi a kasar Zambia shi ko coach din matasar Didi Dramani ya kyautata zaton cewa ƴan wasan sa dai za su murkushe ƴan Senegal din
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba kasar Kenya kudi dalar Amurka miliyan 380 a karkashin shirin nan na ciyar da kasa domin samar da tabbataccen ruwan sha a kokarin ta tallafawa da bunƙasa ayyukan noma a kasar. Kawo yanzu sama da gidajen karkara 57,000 ne suka ci moriyar wannan shiri na KIE. Sa'annan shirin ya ja hankalin kamfanoni da masu zaman kansu da jama'a zuba jarin kusan kudi dalar Amurka miliyan 1,400. Ranar 31 ga watan Mayu a wata liyafa da suka yi a birnin Nairobi, hukumar ta ba wasu kamfanoni na cikin gida guda 10 kudi domin canza fasalin ayyukan noma a kasar Kenya. Irin waɗannan ayyukan sun taka rawar gani wajen bunƙasawa jama'a hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, kuma a lokaci guda shirin ya yankewa jama'a talauci da kuma samar da isasshen abinci ga al'umma. A cewar babbar daraktar gudanar da ayyukan hukumar USAID a Kenya, Karen Freeman, biyo yadda aka tsara tafiyar da ayyukan, an riga an bayar da guda 6 na farko a cikin ayyukan, kuma ana sa ran shirin wanda aka yi wa lakabi da Innovation Engine zai ba da shawarwari da kuma kuɗaɗe domin ci gaba da sauran sababbin ayyuka guda 4. Kenya Innovation Engine shiri ne na tsawon shekaru 5 wanda aka kaddamar da karkashin haɗin gwiwa tsakanin hukumar USAID da kamfanin Land on Lakes International, wanda ke ganowa da kula ko rayawa da kuma bayyana muhimman hanyoyin warware matsalolin ƙarancin abinci masu zaman kansu da rashin abinci mai gina jiki da talauci. Shirin Innovative Engine ya haɗa hannu da 'yan kasuwa wanda suka tsara sababbin dabaru da kayayyaki da ayyuka domin ƙarawa harkokin kasuwancinsu daraja. An kaddamar da shirin a shekarar 2012 da kuɗaɗe daga hukumar USAID. Shirin Kenya Innovative Engine ya samar da kuɗaɗen iri da kuma ƙwararrun masu ba da shawarwari ga sababbin shirye-shirye 22 tare da alƙawarin ba da tallafi wajen samar da isasshen abinci. Ms. Freeman ta ƙara da cewa shirin ya tallafa matuƙa wajen gina harkokin kasuwanci da cibiyoyin da suke da hannu cikin waɗannan wurare. A cikin nasarorin da aka samu a wannan shiri, sababbin fasahohin zamani sun kai ga sama ga gidaje 77,000 a matakin gwaji na farko, kuma manoma 30,000 ne suka maimaita sayan sababbin kayayyakin da aka samar a hanyar shirin. Ƙananan manoma kuma sun ba da rahotannin samun ƙarin kuɗin dalar Amurka miliyan 6,700 na kayayyakin da suka sayar tun daga lokacin da suka rungumi wannan sabuwar dabara. Harkokin kasuwanci kuma sun samar da guraben ayyuka 1,458 a matakin farko na gwajin dabarun. Amurka na mai alfahari wajen aiki tare da ƙawarta Kenya akan bunƙasa ayyukan noma domin amfanar jama'ar Kenya da kuma nahiyar Afirka baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma bari mu sake komawa ga takaitattun labarai.
Zirga-zirgan ababen hawa sun tsaya cik a wasu sassa na birnin Nairobi, ƙasar Kenya, yau Laraba, a yayin da ɗaruruwan lauyoyin Kenya suka yi jerin gwano domin nuna rashin amincewarsu ga zargin cewa 'yan sanda sun harbe wani abokin aikinsu da wasu mutane biyu. Jerin gwanon da ya kai masu zanga-zanga harabar kotun kolin ƙasar da ofishin inspector general na 'yan sandan ƙasar shi ne irinsa na biyu da aka yi a wannan makon a birnin Nairobi domin nuna rashin amincewa ga kashe wani lawyer mai suna Willy Kimani da wanda yake karewa da kuma direban taxi ɗinsu. Lauyoyi sun ce suna son su jawo hankalin duniya akan cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Shugaba Barack Obama na Amurka yana shirin barin sojojin Amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa a ƙasar Afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa. Masana sun ce wannan mataki ya sa ana ta yin tambayoyin da ba za a ba da amsarsu ba akan matakin da ya fi dacewa ɗauka a yayin da matakan tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. Tun da farko gwamnatin Obama ta so ta rage yawan sojoji zuwa kimanin 2,500 kan ƙarshen wannan shekara ta 2016. To amma a yau Laraba shugaba Obama ya ba da sanarwar cewa al'amarin tsaro a ƙasar Afghanistan yana ci gaba da taɓarɓarewa.
To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala, sai kuma da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama muna taya gali na Alhaji Mikdad murnar samuwar karin ya mace da aka haifar masa a garin Jos ta jihar Plateau Najeriya, sai kuma mika ta'aziyar mu ga iyalai da kuma abokan arziki game da rasuwar Alhaji Umar Shinkafi marafan Sokoto wanda ya rasa Ingila bayan fama da rashin lafiya. Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa, mu kuma Allah ya kyauta karshen mu. A madadin Jami'a Alhaji taya ni gabatarwa da kuma Julie Lee discretion da ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau ni na Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Allah ya tabbata mana da alheri.